الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين مرة أخرى. المنجودي والله سبحانه وتعالى دينونا منا ونن شكرا رمضان ونن شكرا تجبو تاريخ الأربعين يقومين دا الله سبحانه وتعالى ينفاكرا تمزيكا سنشي ta wannan hanya saboda halin da ake ciki da yanayin da ake ciki na zaman gida saboda wannan annoba wacce ta game duniya gaba daya wanda malamai masana suka ce a tarihin dan adam ba a taba samun annoba wacce ta game dukkan duniya gaba daya a cikin karamin lokaci irin wannan annoba wanda muke fatan Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo mana karshen ta wannan annoba ta COVID-19 kamar yadda muka sani annoba ce wato wacce kamar yadda muka gani malamai suna ta magana akai cewan wato yanayi ne da ake buƙatar mutane su ƙara ɗaukan matakai na kiyaye kansu su ƙara ɗaukan matakai na zaman gida su ƙara ɗaukan matakai na taimakawa mabuƙata a cikin wannan yanayi domin mun sani babu shakka yanayi ne mai matukan wahala al'umma musulmi suke wucewa da shi yanayin da wato kowane lamarin harka na mu'amala na dan adam a duniya ya tsaya cak. Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo mana faraj, Allah subhanahu wataala ya gaggauta dauke mana wanda ya kai masallatai duka, masallatan haramain, masallan masallatai duka an dakatar da ibada. Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo mana faraj, kuma dai abu ne wanda yana buƙatan mu ƙara amfana da darussan da ke ciki. Mafi girman darasin da ke ciki shine mu koma wa Allah subhanahu wataala a wannan yanayi mai wahala, mu zama mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, mun ƙara wato a tadarru'i zuwa ga Allah subhanahu wataala. Mai hikima yana cewa Ibn Athaillah Sakandari, man lam tasuku ila Allah mulatafatul ihsani qayyida ilayhi bi salasil imtihan. Wannan ɗaya ne daga cikin jarabawa al-mihanu fi tayyihal minah, ɗaya ne daga cikin jarabobi da Allah subhanahu wataala yake wa bayinsa domin ɗaya ne daga cikin jarabawa da Allah subhanahu wataala yake mabayi domin su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce Ibn Athaillah Sakandari yana faɗi a cikin hikam ɗinsa al-mihanu fi tayyihal minah. Allah subhanahu wataala ya gaggauta kawo mana faraj a cikin wannan yanayi. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cin wannan jarabawa da muka sami kanmu a ciki. Kuma kiran da za mu yi ƙarami zuwa ga dukkan al'umma shine a wannan yanayi mu gaggauta mu ƙara ƙoƙari wajen taimakawa masu buƙata a cikin wannan yanayin da muke ciki. Babu shakka al'umma tana cikin yanayi mai wahala ƙwarai da gaske, kuma idan muka ce za mu bar hukumomi kaɗai babu shakka ba za su iya su kaɗai su samar da abin da ake buƙata ko abin da al'umma take buƙata na taimako ba. Dole muna buƙatan mu sa hannu gaba ɗaya wajen taimaka musu tare da hukumomin. Kuma abin tausayi cikin abubuwan da suke faruwa muke ji a wannan lokaci, mutane da yawa suna amfani da wannan daman domin ƙara tsawwalawa wal iyazu billah, wato suna amfani da dama domin su ga cewa su ma sun tsawwalawa wasu masu buƙata, an tada kayan masrufi, an sanya abubuwa sun yi tsada, wanda yake wannan yanayi ne. Allah subhanahu wataala yana faɗi a cikin Qur'ani, falaula إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم بما كانوا يفعلون. Ya kamata a ce idan bawa ya sami kansa irin wannan jarabawan ya zama dalili ne da zai ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala, dalili ne da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, dalili ne da zai wato zai kyautatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana a hadisin Hakim cewa mutumin da bai kyautatawa mai buƙata ba, mutumin da ana cikin buƙata amma shi ya tsawwala ma wani ko bai taimaki makwabcinsa ba, a hadisi yana cewa hadisin Hakim wanda yake ingantacce, ma amana biman batu shab'ana wa jaruhu tawi, wato bai imani da Allah subhanahu wataala ba mutumin da ya kwana yana ƙoshi alhali makwabcinsa yana cikin jinuwa. Wannan shine daidai lokacin da lallai muke buƙata mu kyautatawa makwabcanmu, mu taimakawa makwabcanmu, mu taimaki dukkan mai bukata a cikin mu. A darussa dai suna nan da za a amfana da su daga cikin wannan yanayi da ake ciki masu yawa kwarai da gaske. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amfana daga waɗannan darussa, wanda in Allah ya yarda tare da karatu yana ci gaba, insha Allah za mu ci gaba da karanto wasu daga cikin waɗannan darussan da za mu amfana da su daga wannan yanayi. Insha Allah karatunmu na yau za mu ci gaba daga a cikin suratu Ali Imran, daga faɗin Allah subhanahu wataala a aya na 142. Allah subhanahu wataala yana faɗi a cikin suratu Ali Imran, am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فتن الله سبحانه وتعالى يتي شن كنا زتن زاكو شقاء الجنة الهالي الله سبحانه وتعالى بيبينا أفيلي ودن دسكي جهادي أتشتنكو هم بيبينا ما صحق وريبا أظاهري وانا آية مفسر انت يعلم ينا نفهم بي سنبا. فأما الله سبحانه وتعالى بزا أجنك ناما سارشن سنبا وانا كنا ممونر أكيدة أتي أكيدا قدرية cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya sanin abu, yana cewa al'amuru irin fahimtar masu fahimtar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sani kala biyu, akwai sanin shi qadimi, akwai sanin shi hadisi. Domin wasu daga cikin malamai wanda yake a Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yana cikin masu wannan fahimta, amma dai fahimta ce wacce take fahimtan wato ta saba da fahimtan malamai, ta saba da abin da malamai suka sani. Ilimin Allah subhanahu wataala qadimi ne, ilimin Allah subhanahu wataala na abin da ya faru a baya da abin da yake faruwa yanzu da abin da zai zo nan gaba, duka babu bambanci. Saboda haka Allah subhanahu wataala idan ya ce walan ma ya'lamu Allah alhali Allah bai sani ba a zahiri, amma hakika abin da yake nufi Allah subhanahu wataala bai bayyana watan waɗanda bayyanawa don bayi su sani. Abinda Allah subhanahu wataala ya sani a hakika, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, wannan abinda Allah subhanahu wataala ya sani to bai bayyana shi yanda bayi su ma za su sani ba. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله سبحانه وتعالى بيبينا وأنت سكى جهادي بقى تشتمكو ويعلم الصابرين الله سبحانه وتعالى بيبينا ما صح قري أشتمكو بقى وتدولي سيدن تهني جربا و الله سبحانه وتعالى بيبينا وتنسوا أنني ما صح قري جربا وأنت الله سبحانه وتعالى يمس سوا أنني ما سلبا و الله سبحانه وتعالى يني جربا و دسكى سامي كنسو أمن سني kamar yanda muka ce wato jihadi cikin Allah subhanahu wataala. In an ce walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, kalman jihadi yana nufin yaki, galiban abin da ake nufi domin dawo kalman Allah. Amma wannan shi ya aljihadu fi sabilillah, yanda dukkan malamai suke faɗa akwai aljihadu billahi wa jahidu billahi hatta jihadi. Idan aka faɗi jihadi shi kadai ba a jingina fi sabilillah, ba a jingina fillahi ba, to yana nufin dukkan wani aiki da zai kusantar da bawa daga Allah subhanahu wataala, na da'awa, na ayyukan kira zuwa ga Allah subhanahu wataala, ayyukan da'awa, ayyukan gyaran zuciya, haka kuma shi ma jihadi da makami domin daukar kalman Allah subhanahu wataala. Mun sani Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin suratu Al-Furqan, fala tuti al-kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Malamai suka ce tunda dai suratul Furqan bata sauka, ta sauka a Makka kafin a ce an fara wato an fara umurni da yin jihadi. Domin umurni da yin jihadi ya faru ne a Madina, udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Saboda haka suka ce to tunda haka ne, lalle yana nufin cewan a jihadi yana nufin dukkan waɗannan kalmomi, dukkan wani kokari da bawa zai yi domin ya kusantar da shi da Allah subhanahu wataala. Dan haka dai an sai tun an tafsuru aljannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Allah subhanahu wataala bai bayyana muku ku kanku ku sani, bai bayyana wa sauran mutane su sani waɗanda suke jihadi a cikin ku dukkan nau'o'in jihadi. Wa ya'lamu as-sabirina, Allah subhanahu wataala bai bayyana masu haƙuri a cikinku su ma su bayyana ku san su, kowa ya san su domin ya zama dalilin hujja, kafa hujja akan su ranar tashin kiyama gobe idan Allah subhanahu wataala ya tashe mu. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Allah subhanahu wataala ya ce kuma alhali watan kuna burin dama a ce wani dalili na mutuwa ya faru, dama yaki, tamannanul mauta anan ana nufin yaki ne. Domin kamar yadda aka ruwaita daga Abdurrahman ibn Aufin, isnadi ingantacce, yace tamannil maut huwa tamannil qital, watan abin da ake nufi da tamannil maut shine neman yaki. Mun sani ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ga mana hadisin Abdurrahman ibn Abi Aufa, la tatamannu liqa al adui wa sallallahu al afiya fa idza laqitumuhum fasbiru, kada ku bukaci, kada ku roki, kada ku nemi haduwa da abokan yaki. Ku rika cewa kuna son ku hadu da abokan watan karawa, kai ku je ku abu dade abokan gaba, kada ku rika neman yaki, kada ku rika neman fitina yaki. Ku dai ku roki Allah subhanahu wataala rangume, ku roki Allah saukin sa. Amma idan har yakin ya faru, dalilin da yasa za a yaki domin dawar kalmar Allah subhanahu wataala ya faru, to ku yi hakuri a cikin wannan dukkan abin da yake jarabawa ne. Ba a san bawa ya rika kiran wa kansa ya rika neman wa kansa. Abin da ake nema shine bawa kullum ya zama mai neman sauki daga Allah subhanahu wataala. Wani hadisi shi ma ingantacce, wani hadisi na Bukhari da Muslim, shi ma wani hadisin na Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ga mana, la yatamanna yanna ahadukum al-maut fa idha kana la budda annahu fa'il falyakul allahumma ahyini idha alimta al-hayata wa amitni idha fata. Allah subhanahu wa ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada dayanku ya taba neman haduwa da abokan gaba, kada dayanku ya taba neman mutuwa, ya rika cewa yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo masa mutuwa. Kai dai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala rangwame. Idan ya zama dole zaka roƙi Allah ka gaji da rayuwa, kana neman ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, to ka roƙe shi rayuwa, ka ce Allah ka raya ni idan ka san rayuwa shine mafi alkhairi gare ni. Allah subhanahu wa ta'ala ka karbi raina idan ka san wafat shine mafi alkhairi gare ni. Kun ga mutuwa yaki kamar yadda muka sani a lokacin zamanin watan lokacin da aka yakin Badr, da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su sami halartar yakin Badr ba. Dalilin haka suka yi ta fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wata dama wanda su ma za su fita su sami irin ladan da mutanen da suka halarci Badr suka samu, su ma su sami irin shahadan da ma'abutan Badr suka samu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kike gaya musu wannan abin da ya faru a yakin Uhud, wanda dai duk mun sani a kissa ce mai tsawo, mai wato shigar da darussa da dama a zukatan mu'minai, na yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci al'umma da wannan yakin domin a gwada imaninsu. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu, kafin ku hadu da shi mutuwan, watan kafin ku hadu da yaki kenan. Faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, to gashi kuma yanzu kun ga mutuwa. Anan abin da ake nufi kun ga mutuwa, watan kun ga yaki din gashi karara, domin yaki shine mutuwa anan. Watau kun ga yaki gashi ta dalilan yaki an shahadantar da dama, adadi mai girma, wurin mutane 70 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khiratu ashabihi, ku kanku kun ga mutuwa karara, gashi duk dalilan mutuwan sun bayyana. Amma Allah subhanahu wataala ya yi muku wannan domin jarabawa gare ku, domin ya zama wato dalili da za a gwada imanin mutane. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Allah subhanahu wa ta'ala yace annabi Muhammad ay ilkun, wannan karshen girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalilin saukan wannan ayan kamar yadda malamai suke cewa an ruwaita daga sayyidina Umar ibn al-Mundhir, ya ruwaita cewa sayyidina Umar yana cewa dalilin saukan shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yada wannan jita-jitan na cewa an shahadantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen yakin Uhud, hankali ya tashi na mu'minai cewa an shahadantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dalilin wannan sun fara gudu, kowa yana kokarin ya tsira da rayuwarsa. Dalilin wannan kamar yadda aka ce munafukai, mutane sun rabu da dama, an ce wasu sun ce munafukai ne daga cikin mutane suka yada wannan, suka ce a'a kawai waɗanda suka tsorata ne suka fara yada wannan domin a wato domin tsananin firgita saboda abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya sani abu ne mai wahala maimaita tarihin sa ma yana da wahala kwarai da gaske balle balle wato a ce ya faru da waɗanda ya faru da su Allah ya kara musu yarda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka dole su shiga yanayi na firgita dole su shiga yanayi na tsorata saboda girman damarin abin da zai faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yawan su suna gudu su zo domin su kawo dauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya malamai sun yi wangarda amma dai ya inganta cewa waɗanda suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen lalle akwai sayyiduna Talha ibnu Ubaidillah Allah ya kara masa yarda akwai sayyiduna Ali da wasu da dama daga cikin sahabbai inda yake an yi sabani akan da dama daga sauran sahabbai din to amma dai da yawa daga sahabbai sun tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayi wasu su kuma sun tsorata sun gudu bayan abubuwan da suka faru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ai ma in ma da rasuwan ne umma Muhammadu illa rasul ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai manzo ne ba wani abu bane shi sai manzon Allah subhanahu wa ta'ala in aka ce umma Muhammadu illa rasul malamai suka ce Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala mafificin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ambata masa ya kira ya ambace su ai guri a cikin alqur'ani guri hudu kawai kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata masa alqur'ani guda biyu ne kawai da Muhammad da Ahmad dukan su suna da ma'ana kusan daya Muhammad wanda wani ba shi kansa ba yake yawan gode masa watan Allah subhanahu wa ta'ala yake gode masa bayan Allah subhanahu wa ta'ala suke gode masa Ahmad wanda yafi kowa godiya akan ni'iman Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunaye wanda kuma zamu ga cewa suran Fatiha suran farko a cikin Alqur'ani a Ummul Kitab As-Sab'ul Mathani ita ma ta fara da ishin suna harafin watan kalman da istiqaqi daga wannan sunan na Muhammad saboda a nuna mana abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nema daga bawa kadai shine godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi Muhammad dan ya gode masa ya sa mashi Ahmad dan ya zama mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dan a nuna mana abinda Allah yake nema daga wajen mu shine mu zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan ibada kamar yadda muka sani amma aka tambaye shi duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yace afala akunu abdan shakura bazan zama mai yawan godiya daga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mun ba dan haka Allah ya zaba mishi wannan sunan saboda yana da ma'ana na ainihin bawan Allah subhanahu wa ta'ala kuma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bane illa manzan Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala dan subhanahu wa ta'ala dan haka kaman karamin abu a ce ai wani abu bane sai manzo amma bakiya tsakanin bayi wa ta'ala duk wani abu wanda zai iso ma bayi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ta wajen sa ne zai iso ma bayi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato shine wasita tsakanin bayi da Allah subhanahu wa ta'ala qad khalat min qablihi ar-rusul kuma da yawa daga manzanni sun shuɗe kafin shi saboda haka babu mamaki idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wajen jihadin duk da Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta haka ba bai kaddara haka zai faru ba amma inda hakan ma zai faru to ai ba mamaki tunda da dama daga cikin manzanni sun shude sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kodai ke Usman malamai suna ganin cewa ba mai yuyuwa bane a shahadantar da manzo saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni Allah ya aiko manzo turiya da annabi Yahya to amma dai maganganu ne masu yawa da malamai suka yi wasu tafi akan cewa shahadantar da manzo ba abin yuyuwa bane to amma in ma da zai faru afa in ma ta auku cidan qalabtum ala aqabikum inda za a ce yau gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ko za a ce yau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an shahadantar da shi shin za ku juya baya akan duga duginku ne ku juya ku bicire ku fasa abinda kuke yi na imani ba dan Allah kuke yi ba nan afa in ma ta auku cila wato ya nufi shine afa in mata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu da dalilin da bai bayyana wa mutane ba au qutila ko ya rasu da dalilin da ya bayyana wa mutane domin babu wanda zai rasu sai ajalin shi yayi sawa'un hanyar kisa ne ko sawa'un hanya ne mutun ya rasu hatta anfihi to koko ya rasu ta wata hanya ba hanyar kisa ba duka dai Allah ne subhanahu wataala yake dauke ran bawa a lokacin da lokacin wafatin shi yayi sabanin abin da mu'tazila suke fadi na cewa mutum wato zai iya a kashe shi kafin lokacin ajalinsa wanda yake dai matsala ce mai yawa da malamai suka yi sabani da su kuma suka bayyana musu a kuskuren su shin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu au kutila ko aka shahadantar da shi za ku juya baya ne akan dugajikin ku ku juya ku bar abin da kuke kai na imani za ku bar imanin ne za ku bar addinin da Allah subhanahu wataala ya kawo muku ne domin ita azza'aman najiya wato jagoranci nagartacce idan aka ce wannan jagora ne yazo ya tsassa wani abu to abin da ake fata shine koda bayan babu shi wannan abin da ya assasa ya ci gaba da tafiya idan ya zama za a assasa abu amma bayan babu wanda ya assasa zai zama wato abin ya ci baya ko ya lalace to ya nuna cewa wannan jagorancin ba a irin jagoranci ne na Allah da Allah subhanahu wataala ya ke son shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ai kuma wannan ayar tana cikin watan ayoyin da suke nuna girman sayyida Abubakar Allah ya kara masa yarda lokacin da dukkan sahabbai bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan sahabbai suka shiga wani hali na girman yanayi yasa suka shiga hali na kidimewa har da irin sayyidina Umar wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mishi kirari da cewa shi yana cikin wadanda Allah subhanahu wataala yake wa tahdisi wato Allah subhanahu wataala yake ilmantar da su abu ta hanyar da yaso ya ilmantar da su kana fi man qablakum min al-umami muhaddathun fa in yakun minkum ahadun fa umar amma duk da haka sayyidina umar ya shiga halin da ya shiga na kidimewa a wannan yanayin amma sayyidina abubakar ya kwantar da hankalin su ya zama yana cikin tabbatar natsuwan sa ya tunatar da su wannan ayan da take cikin suratul ali imran wanda sayyidina umar yake cewa wallahi sai ya ji kaman ma bai san Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ba ya manta da ita alhali kuma yana haddace da ita kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin wato a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai manzo ne shin idan da zai wafati ko sai an shahadantar da shi da kuma musulunci da Allah subhanahu wataala ya muku waman yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya akan duka dukinsa falan yadurra Allah shay'a wannan ba zai cutar da Allah subhanahu wataala da komai ba mun sani hadisi muslim wanda yake cikin al-arba'una an-nawawiyya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi atqa rajulin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an watan idan da dukkan mutane za su zama dukansu sun ko zama masu ibada masu kyautata ibada ga Allah masu biyayya ga Allah wannan ba zai kara komai a cikin mulkin Allah a cikin isan Allah Allah ya wadatu daga wannan ibadan nasu kaman yanda kuma da za su zama duka sun bijirewa Allah subhanahu wataala Allah ya wadatu daga wannan bijirewan nasu dan haka dai afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wanda zai juya baya ya bijire bayan ni'imar musulunci da Allah subhanahu wataala ya masa bayan ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bayar falan yadurra Allah shay'a wannan ba zai cutar da komai ba ba zai cutar da addinin Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirin Allah subhanahu wataala zai sakawa masu godiya wato zai baiwa masu godiya lada linkin wanda suka gode wa Allah suka gane ni'imar Allah suka gane kyautan Allah subhanahu wataala suka gane rahmar Allah subhanahu wataala a cikin dukkan jarabawa wato sawa'un mihna ce ko minha ce kaman halin da muke ciki yanzu da muka fara magana akai da farko cewa yanayi ne wanda idan bawa ya sami kanshi ake bukatar ya koma zuwa ga Allah ya zama mai godiya ga Allah subhanahu wataala mai komawa zuwa ga Allah a dukkan yanayi da ya sami kanshi kaman wannan amma kana nafsin anta muta illa bi iznillah وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وتري بزي يمتبا تموت سألوك تموت وانت ياي كتابا مؤجلا wata littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi mai ajali kowa yana da littafin sa yana da lokacin sa wa man yuri thawaba akhirati nutihi minha wa man yuri thawaba dunya nutihi minha wanda yake neman ladan duniya yake neman abin duniya za mu bashi daga ladan duniya wa man yuri thawaba akhirati nutihi minha wanda yake neman ladan lahira za mu bashi daga ciki wa sanajjis shakirin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za mu saka wa masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To watan wannan ayar dai tana magana akan cewan kada mu'mine su ji tsoro, kada su firgita, babu wanda zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai lokacin komawansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi. Za mu haƙura anan saboda yanayin yau muka fara wannan karatu. Wannan tsari ya zo da yanayi masu challenges. Allah muna fata zuwa gobe a tsarin zai gyaru alaran ma bai samu ya hau ba a tsarin da aka tsara da sauran abubuwa da yawa amma dama ne da yake zamu rika tsayawa karfe 5:45 kuma yayi in Allah ya da zamu hakura haka na muna fatan gobe insha Allah karatun zai sami nagarta fiye da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma zamu fara daga wannan ayan wa ma kan nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba ad-dunya nutihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nutihi minha wa sanajzi ash-shakirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh